Abdullah Abdaz.
More music at houseofsongs.com.
Beat up the record.
Nagode Allah ya bani kyakkyawa mai kyau na hali mai kamar tagulla akan ta ne zan ado na sanya hula ta zama cikon numfashi na raina walla mai sona asiki na zuciyata aiwa yalla ai satantance ina nan nufa habib ya hilwa ro azuwa bani leman kwali na shaye wanki kunci na zuciya sadaci ke haye far da gaba rayuwa sirri ce ga yaro har babba hakuri riba ne tintini na duba kayo shi yau kamora gobe a duniya na samu madafa